me, dear Lord, to walk in your ways.
Ina so imbika sha'awar duniya ta hanani, ina so in sanka amma jarabobi sun yi yawa. Jani kusa kusa domin in bi hanyar tsira, taimake ni in aikata nufinka. Ina so in bi ka sha'awar duniya ta hanani, ina so in san ka jaraban duniya sun yi yawa. Jani kusa 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 domin in bi hanyar tsira, taimake ni domin in aikata nufinka.
Ya Yesu, jani kusa da kai,
jani kusa
kusa da kai, jani kusa da kai.
Addu'a na,
addu'a na shine,
shine
aiki da ni,
aiki da ni. In a world filled with lies, you are the truth. If I have to live again, it's you I will choose. You are the answer to every question. Living water, let me drink from you. If I have to live again, it's you I will choose. You are the answer to every question. Living water, let me drink from you.
Jesus, draw me closer to you.
Closer to you.
My Savior, draw me
closer to you. To you.
My prayer is that you walk in me.
Please work in me.
My hope is one day I'll see you face to face.
See you face to face.
Jesus, draw.